巴基，没咽口呀。kwanaki biyu bayan jana'izar marigayi shugaban kasar Chadi Idris Deby an fara rade-raden cewa da akwai lauje cikin nadi a mutuwar shugaban
sai gashi aka ce mun wai ya je fagen daga kuma shi soja ne hal a ce za ya je ya tsaye inda in aka halbo za a same shi abun nan yana da mamaki
jama'a assalamu alaikum a ranar litinin ta makon da ya gabata ne aka waye gari da labarin rasuwar shugaban kasar Chadi Idris Deby wanda ya kwashe tsawon shekaru 31 yana mulki rundunar sojin kasar ta ba da sanarwar cewa shugaban ya rasu ne sakamakon raunukan da ya samu a fagen daga inda dakarun kasar ke gwabzawa da yan tawayen FARC a arewacin kasar kwana daya bayan da aka ayyana shi a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar a wa'adin mulki na 6 to sai dai tuni da aka so mu jefa ayar tambaya akan mutuwar ta Idris Deby inda manazarta da masu fashin baki ke bayyana ra'ayin cewa akwai dai wata kullalliya da aka yi ta kashe shugaban sabanin yadda aka bada sanarwar cewa yan tawaye ne suka kashe shi a bakin daga shirin malami kuma mai fashin baki akan siyasar duniya Professor Bube na Maiwa na jami'ar Anta Diop da ke kasar Senegal na daga cikin masu irin wannan ra'ayi
na farko dai shine cewa in dai shugaban kasa iya shugaban bataliya har shi da kanshi ya je to za a karfafa yanayin tsaro mun gan shi a zamanin da ya kai hari ya shiga gaban rundunar sojan Chadi a cikin kogin Chadi inda an karfafa yanayin tsaro to yanzu sai gashi aka ce mun wai ya je fagen daga kuma shi soja ne hal a ce za ya je ya tsaye inda in aka halbo za a same shi abun nan yana da mamaki babban soja ne kuma shi mutum ne wanda ya saba da yaki ya tashi cikin yaki ya girma cikin yaki har ma yana shugaban kasa yana zuwa yaki da yaki ya karbi iko duk abin da muke gani dai shine cewa akwai wani karfi bayan abin da aka yi wato cewa da yan Chad su to su faɗa mana gaskiya su yan tawaye suna ikirarin cewa da su ne suka kashe Idris Deby wannan kamar kwalliya ce suke son yi ma kansu in aka je aka diba abin da sanadin cewa da Idris Deby ya rasu yana daban me yasa nace haka in aka tsaya aka dibi hudubar da shi shugaban kasa Faransa yayi a wajen zana'izar shi to hudubar nan fa tana nuna cewa akwai matsaloli na daya kowa ya san kasar Faransa kasa ce wadda take Allah wadda da juyin mulki ta karfi ta soja to amma gashi kwana daya bayan an kashe shi Idris Deby King aka zo aka yi juyin mulki ta fannin soja aka kwaci iko da karfi kowa na ji yana gani kasar Faransa kawai sai ta ce to ta gane ta yarda da hakan kungiyar haɗin kan Afirka ita ma kankanta bata hudo ta yi magana ba cewa da ta yi Allah wadda da irin wannan abin kamar yadda ta saba wa'annan ababen suna nuna mana cewa da akwai wani hannu bayan kisar da aka wa Malam Idris Deby
to amma Professor wa kake gani yake da hannu kuma menene dalilin yin haka
mun saurare shi a zamanin yakin zabe yayi maganganu ta cewa da ya kamata a ce kasashenmu na nahiyar Afirka su tashi tsaye-tsayen daka wa'annan da suke sace mana arziki wa'anda sun saba suke sace mana arziki a daina sace mana arzikinmu a bar mana kayanmu kuma su bar ɗaukan mu su wa'annan masu hannu da shuni ko kuma in ce mayyan kasashen duniya su bar ɗaukan mu kamar bayansu wa'annan irin maganganun suna zama kamar sanadin cewa da a kashe shi mun taba ganin irin haka an taba yin haka da shugaban kasa Burkina Faso Thomas Sankara an taba yin haka nan da shugaban kasa Congo Demokradiya wato Laurent Desire Kabila an taba yi haka nan a nan kasar Chad wato shugaban kasa Garta Tombalbay da ya shiga halin naki wato cewa da a zo a sace mu kasar Chad kudin su ko arzikin su a je a yi amfani da su an yi shi a jamhuriyar Niger a zamanin Jordan gane da farashin uranium da yace a daga farashin uranium a ƙara mishi muhimmanci a kamar juyin mulki. An yi shi da shugaba Tanja a jamhuriyar Niger. Duka kowa ya san dalilin da aka hamɓarar da shi wannan shugaba Tanja tunda shi bai kawo sauyi ba a kundin mulkin ƙasa. A cewa ne a dan ƙara mishi ido irin aikin da za a hudda Niger da cikin irin halin kakannin ke yi. To amma akwai wata mashahuriyar ƙasa, mugunya ƙasa a cikin duniyar nan wadda ya zamanto ita ce ta yi mallakan ƙasashe, wato ƙasa Faranshi. Muddin ya zamanto wannan ƙasar mutane ba sa amfani da abin da ita take so, kowane shugaban ƙasa ne za ta gama shi. Na zana muku da yawa za ta gama da shi, na zana muku da yawa wanda ta gama da shi. Wato bugu da ƙari, duk shugaban ƙasa in dai aka ce na cikin faɗin ƙasar da Faranshi ta yi zaman mulkin mallaka ne, ya tashi yana so ya nemo ƴancin kan wannan ƙasar, to ƙasar Faranshi za ta gamawa da shi. Mun gani kuma ƙasar Faranshi da ya zamanto tana fargaban cewa da shugaban ƙasa Kaddafi, Muammar al-Kaddafi, za a yi huddo ƙasashen da ita ta yi zaman mallakar su daga cikin halin kakanni ke yi. Kowa ya ga irin yakin da suka kai suka hambar da shi kuma har suka kashe shi. Kuma kwanaki masu zuwa kowa za a ji yadda aka yi, kamar yadda aka kashe sauran shugabannin ƙasar Afirka. Aka san yadda aka yi, labari za ya zo muna cikin kwanaki na gaba ta cewa da akwai hannun ƙasar Faranshi cikin kisan da aka wa Idris Deby.
Duk da yake dai rundunar sojin ƙasar ta Chadi ta naɗa ɗan marigayin General Muhammad Idris Deby a matsayin sabon shugaban gwamnatin riko ta soji domin daidaita al'amura da kuma mayar da ƙasar kan turbar demokuraɗiyya nan da watanni 18. To amma akwai wasu rahotannin da ke bayyana cewa wata baraka ta kunno kai a tsakanin majalisar ta mulkin soji. Wasu majiyoyi na bayyana cewa yanzu haka an sami takaddama da rashin yarda tsakanin su kansu ƴaƴan marigayin da ke kan manyan mukamin soji, lamarin da kuma ke kokarin yaduwa ya zuwa rundunar baki daya. A daidai lokacin da kuma ake baza rahotannin cewa ƴan ƙasar suna nuna rashin amincewa da gwamnatin mulkin soji. Wannan lamari a cewar Farfesa Abube na Maiwa wani babban hatsari ne ga ƙasar da kuma kan iya shafuwar dukkan ƙasashen yankin Afirka ta Yamma.
To akan gaskiya ƙasar Chadi za ta shiga cikin halin kakanni kai. Wato dama ƙasa ce wadda ya zamanto akwai matsala sosai-sosai. Ƙasa ce wadda in kuna tuni cikin shekaru 1980 suka shiga cikin halin yakin basasa. To ina ganin cewa in aka tsaya aka diba arewacin ƙasar, wato ƙasar Libya ba kwanciyar hankali, ƙasar Sudan ba kwanciyar hankali tunda mun san da cewa da ɓangaren Darfur akwai matsala, ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ba kwanciyar hankali, a ƙasar Kamaru iyaka da Chadin akwai Boko Haram, a ƙasar Najeriya akwai Boko Haram, a Jamhuriyar Niger kuma akwai yanayin tsaro a cikin ƙasar. To yanzu in aka zo aka samu wannan baraka, muna fargaban cewa da kamar Chadi ta koma cikin irin halin da ta shiga cikin shi a cikin shekara 1979 zuwa kamar shekara ta 1980 inda suka samu yakin basasa. In ma ba yi hankali ba, matsalar za ta kai su haccewa da kamar a raba Chadin biyu, saboda ƴan kudancin Chadi wannan abin duka da ake yi bai shahe su ba. Inda muke nan muna tsoro shine cewa da yanayin ƙasar Libya, tunda akwai makamai yau, kowa yana iya samun makamai kamar yadda kake iya zuwa ka je ka sayo dan masara ka zo ka ci. In kuma ta shiga cikin irin wannan halin, gashi yanzu ƴan ta'adda sun zo sun watsu a cikin ɓangaren Sahel, wato ƙasa irin su Niger, irin su Mali, su Burkina Faso, har zuwa su Mauritania, wato cewa da abin za a shahi ma sauran ƙasashen ba ƙasar Chad kaɗai ba. In wannan abin ya tabbata cewa da barakar da a tsakanin su ƙungiyar ta sozawa ga wa'ancan ƴan tawaya, wato za ta shafi ma ƙasashe da yawa.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin YouTube ba Hero Dodo ne da ya daidaita sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.